yadda bunƙasa tattalin arziki da sannu-sannu ke gudana na shafan ƙasashe uku mafi ƙarfin tattalin arziki a Afirka, Nigeria, Angola da Afirka ta Kudu. A yawancin ƙasashen gabashin Afirka kuwa fatar da ake da shi na bunƙasa tattalin arziki na fama a dalilin kasa samun haɓaka a fagen noma, a dalilin fama da kamfan ruwa da kuma tashin kuɗin ruwa da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke fama da shi. Albert Zimfag ne babban masanin tattalin arzikin Bankin Duniya wa Afirka.
Has uncovered three main findings. The first is that growth, economic growth has rebounded in sub-Saharan Africa.
Zagaye na 17 na rahoton Afirka ya bayyana fagage uku na samun bunƙasa a Afirka Kudu da Hamada, kuma ko kaɗan wannan bai isa ba. Gwamnatocinmu na buƙatar hanyar ta girmama tattalin arzikinsu tare da ƙarfafa farfaɗo da tattalin arziki ɗin, in har muna buƙatar mu kauce matsayi na faɗawa matsala. Ƙasar Afirka za ta iya bunƙasa ne kawai da kashi 3.1 a shekara ta 2018 da kashi 3.6 wa shekara ta 2019 da kuma 2020.
The second result, the second finding is that we need to pay more attention to the issue of rising debt, rising poverty.
A sakamako na biyu da aka samu, mun maida hankali duka akan matsalar tashin bashi, saboda canji wurin tara basussuka ya tura ƙasashenmu ga ƙarin hatsarin kasuwanci da ke barazana ga ɗorewan kuɗaɗenmu. Don haka lalle muna buƙatar maida hankali. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.